duniya gidan kan sha'awa a shaniya da an matsari tambaya budurwar wawa duniya sane tunani mai nake mi da mai zan samu rayuwar ga mai rodani mai ji gaskiya an mai kyara ya zan na samu mazauni mai arziki mai hutawa talaka ko bai da ma'auni
aje duniya
wace ce duniya akan ta nake faman wuya Zakarana yayi tara duniyar gaban da sukuni ko dariya nei sakar fa'idan idanu san danni yanzu na wuce si zagi na da aibin da zai cuce ni
aje duniya
kukana sun fi so domin sun arai nei dariya
rayuwa bita sannu da nazari da tubalan hankali ilimin tunani soke gani shawiya mai ubangida fadar Allah shine adan zamani babu mai rabo babu mai hani Allah mu shine tsani cutuwa ku amfanuwa din nashi ne mannani hasada kadar kwanta ki ne gun masu samma amuni jin dadin duniya da kiyama kair lahiya
sha'awa a shaniya
ga amsar tambaya budurwar wawa duniya
na yi sallama sun ki amsawa sai na faɗin wane ne yanzu na wuce ban ce ko mai bayyanan kai ne gare ni yanzu na wadata su zo gona da zarar babu sai su buge ni rayuwar gani na ban tsoro ya zan cikin zamani dan babu mai iya masa ko da dalla mai wahadaniya
duniya gidan ka sha'ahu a shamiya ga amsar tambaya budurwar wawa duniya
na yi sabuwa sai na faɗin ambani yanzu na sako zan masa ce talauci ya riski ni banda dama ko takalmi na sashen mai kyan launi kuka ana suka nema ko kwamarmashi so ba na bayani
aje duniya
makarantar duniya ɗalibinta yana ba man wuya
hakuri Allahu ne zamani masani na fili har boye da ba a bashi bayani kuma karke manzon Allah tuta wana mai launi gaskiya amana kai rikewa da sharri kai sabani kai biyayya ga hajiya amadu ka kare lafiya
Sai tambaya budurwar wawa